أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم لتنين قوم شاء أكد وطن ذلك إذا شكرا تدبور لليكد arba'in da uku hijiriya wadda ta dace da 13 da watan 6 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabus salah babu salatu bainas sawari fi ghairi jama'a nan ne zan mu tashi go nan ne zan mu tashi babu salati nan ne zamu tashi go eh ka ina sai ina iya gani su da tarin nan jawabi ne zan yi sun kai ne sai ka ga su da su da su da su ɗari biyar da shidda dai ko wanda aka ce babun kawai ba a ambace kenan babu salatu bainas sawari fi ghairi jama'a munyi shi wanda zan mu tashi shine babun kawai wanda al-imam al-bukhari yayi shi bai sanya suna ba a cikin kitabus salah babe na 97 ma'ana babe na 97 ya kamata bai kamata ba a ce ana tambayawa na babi aka kwana ana inda shakkun ya kamata inda mutum yana yayi muraja'a bai mance ina ne aka kwana ni na mance dan saboda nazarin wanda zan muku ma na kai wajen hadisi 2500 yanzu wanda zan muku ba nazari na wani karan kai na yanzu a je ki kawai ni daukowa ce nake tana yiwa amma mance a ina ne aka tsaya amma abubuwan da zan abunnan duka na kare da su a shi wannan littafin babun al-imam al-bukhari ke cewa babun babi haddasa hadisi na 506 haddasana ibrahim ibn al-munzir qala haddasana abu damara qala haddasana musa ibn uqba an-nafi anna abdullah kana abdullah ya kasance idza dakhala al-ka'aba idan ya shiga ka'aba masha qibala wajhihi hina yadkhul sai ya tahi wajen gaban shi lokacin da ya shigo waje alal baba kibala zahari sai ya sanya kofar ka'aba tana bayan shi fa masha hatta yakuna bainahu wa bainal jidar allazi qibala wajhihi qariban sai ya tahi hayi tahiya sai ya kasance tsakanin shi da katangawa da take wajen gaban shi qariba min salasatu azuri kusa da zira'i uku ma'ana katangar da ke gaban shi wadda take alqibla shi take kasancewa kusa da shi tsakanin shi da ita an samu kamar zira'i bi uku walaysa ala ahadina ba'asun salla sai yayi salla ya tawakkal makan allazi akhbara bihi bilal yana kokarin ya kasudu ya tawakka ya kasudu yana numatar gurin da annabi alayhi salatu wassalam bilal yake ba da labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla fihi cewa annabi alayhi salatu wassalam yayi salla a cikin shi kala sai yake cewa kenan gurin babban misali nan ya tawakka kun ga ba kuwa kalma ce to amma akwai ta muqama akwai ta wannan shu'ara'ul jahiliya zata taimaka maka ya tawakka kawai ya kasudu yana numata وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء يتي أما باب لهي قد يمو وقو ومو يهي صلى أتكين وانغ إما صلى دو وجن ديسو في نواحي البيت أتكين جيهي نتاكي معنى كأبا دو وجن دي قداما وانا شين حديث عند الإمام البخاري يقول لا باب ترجمة دريك الشيطي تحرك واند مسلم يهود دو دا حديث شي كالان كانشي ya gabata cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasatu amuda wara'ahu ya gabata can baya cikin hadisin nan wanda aka zano dogon hadisi wanda ya kumshi hadisi da dama na biyu kuma sanya amud guda biyu a gehen shi bukhari ya ambata ta hanya isma'il daga malik isma'il yake cewa haddasani malik wa qala amudaina an yaminihi gimshiki guda biyu ta dama shi ya sanya khalif yake cewa ban samu ba a hadisin isma'il ruwayoyi sun yi sabani daga Malik cikin lafazin sai Muslim ya rawaito cewa gimshiki guda biyu daga hagumikin shi gimshiki guda ɗaya daga damar shi kenan ruwaya dake Muslim amma a cikin Sahih al-Bukhari yace amudan an yasari wa amudain an yaminihi gimshiki ɗaya a damar shi gimshiki biyu a damar shi a hagumikin ɗaya a hagumikin shi biyu a damar shi kenan aka san abin da Muslim ya rawaito Allah jikan bai haƙi sai yake cewa wa huwa sahih ta Bukhari ita ce daidai kamar yake cikin as-sunan na al-Imam al-Baihaqi a wata ruwaya sai yake cewa ja'ala amudan an yaminihi wa amudain an yasarihi aksama salafa yana buƙatuwa zuwa ga hadakan ruwayoyin nan a ce tana yiwa annabi alaihi salatu wassalam abun ba so ɗaya bane akai kowa ya bada labarin abin da ya abku ne sabanin waccar hanya maqasudin Bukhari da wannan tarjuma babu shakku shine cewa halaccin sallah tsakanin gimshikai guda biyu kawai ana iya kiran baban da cewa babun fi jawazi salati baina sawari magana Bukhari nuni ne zuwa ga cewa yanke sahu Ibn Battal yake cewa abinda aka ki mutun ya yanke sahu shine kasance a cikin wannan gimshiki guda biyu in sun yi sallah jama'a tsoran kada wani ya biyo ta gaban shi idan ko didda ya kasance liman kin shi sutura ne gare shi shi yasa ake son yin sallah bayan gimshiki ma'ana hikimar sallah bayan gimshiki koda ba jami'i bane dan ka wani ya biyo ta gaba yanke maka sallah shi yasa al-Imam al-Qurtubi Allah mashi rahama ya al-mufhim sharhi sahih Muslim yace sababul karaha baina al-tsuwane ni annahu ruwiya annahu sallam annahu musallal jinnil mu'minin abin da yasa aka ce makaruhi ne sallah tsakanin gimshikai guda biyu dan ya tabbata cewa gurin sallah aljanu ne daga cikin mutanen aljanu mummunan aljanu ne suke sallah malamai sun yi sabani cikin sallah tsakanin gimshikai guda biyu Anas bin Malik sai yace makaruhi ne yake cewa kunna nattaqihi ala ahadi rasulullah mun kasance muna kiyaye yin sallah tsakanin gimshiki biyu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dauda da Tirmidhi sun hudo shi Tirmidhi yace hasanun sahih a wani lafazi yace kunna nunha ani salati baina sawari mun kasance an hana mu yin sallah tsakanin gimshikai guda biyu wata tsanadu anha ana kore mu ma akan haka nan da hakim ya inganta shi ibu abu mas'ud yake ta la tusaffu baina asadin kada ku yi sahu tsakanin wannan gimshikai guda biyu Huzaifa yaki yace makaruhi ne da Ibrahim suka ce kada ku yi sahu tsakanin gimshiki guda biyu ku cika sahunku kamar ga gimshiki nan gurin ga gimshiki nan ka shiga tsakiye shi kai sahu amma abinda ake magana cewa ake so kai ka zo bayan gimshikin kai sallah ba sasu tsakani ba shine wannan ake magana amma Hasan al-Basri da Ibn Sirin sun ce halaka ne babu wata matsala Sa'id ibn Jubair da Ibrahim at-Taymi da Suwaid ibn Ghafala sun kasance suna limanci kuma mutane suna shiga tsakanin sahu biyu ba su hanawa kuma ita ce maganar malaman Kufa malama Abu Hanifa da daliban shi Malik a cikin mudawwana mujallad na farko yake cewa la ba'sa bi salati baina halidikil masjid babu matsala ai sallah tsakanin gimshikai guda biyu in masallaci yayi kunci Ibn Habib al-Maliki Abdul Malik ibn Habib mai tahin al-Mudhiha yake cewa laysa nahyu an taqdi'i sufufi idza daqal masjid masjid yace ba wai hanin da aka yi ta yanke safu ba sai in masallaci yayi kunci ba an yi hani ne idan masallaci ya kasance mai yalwa ne kamar da ke cikin annawadir wa ziyadat na Ibn Abi Zaid al-Qayrawani na gaba cewa sutura ma baina musalli tsakanin mai sallah da al-qibla a samu zira'i uku ko makamancin wannan Ibn Battal yace shine abinda Annabi alaihi salatu wassalam ya nace akan shi amma wata ruwaya ta ce mamarrar sha kamar daidai yadda akuya tana iya wucewa wannan ku ba zai kai zira'i uku ba na gaba ingancin sallah abinda zamu dauka cikin hadisin nan ma'ana ingancin yin sallah cikin Ka'aba a cikin cikinta ya gabata a cikin babin hadar Allah madaukin sarki wa takhzu min maqami Ibrahim musalla wa sallama Ibn Battal anna salatuhu fil bait kanat marra Ibn Battal yace sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Ka'aba so ɗaya ne ya tabai ba za a dauki halacci ba fihi dunu min as-sutra a ciki kuma akwai cewa mutun ya kusanci suturar shi haka Annabi yayi umarni dan saboda kashe dan ya shigo ya rika samun shi tangarda cikin sahu sai babe na 198 babu salati ila rahilati wal ba'ir wa shajar wal rahali baban da ke bayanin yin sallah halaccin yin sallah zuwa ga arrahila taguwa wal ba'ir da raqumi wa shajar da kuma abun nan da itci wal rahal kuma da wannan sirdi shi sirdin kanshi arrahila taguwa arrahal kuma sirdi hadisi na 507 haddathana muhammad ibn abi bakr al-muqaddami haddathana mu'tamir an ubaidullah annafi annabun umar annin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu ya kasance yana bujuro da taguwar shi ma'ana ya sanya ta a matsayin arad yu'arrid ba ya kawo ta a matsayin haka ba ya kawo ta a matsayin haka in yi ta tana kallon haka kenan ta zaman ta yi siririya sai yi ta kalla haka yadda ta yi fadi ta cike mishi gurin da zai kalla shine yu'arrid yana sanya ta ala ardiha man yace fa yusalli ilaiha sai yi salla wajenta qultu sai nace a fara'aita idza habbati rikabu bani labari idan abun hawa iska ta zaburaha qala sai ki ce kana ya'khudhu hadha ar-rahl fa yu'addiluhu fa yusalli ila akhirati sai yana daukan wannan yana daukan abun ga sirdin nashi sai ya dauko shi daidaita shi sai ya salla zuwa gare shi ma'ana da aka yi magana cewa yana bujirar da taguwar shi yace wani labari in ita abun hawak ta zabura ta fita daga gurin bayan ya sa ta tamushi sai wannan sai ya ce to sai ya dauko wannan sirdin sai ya daidaita shi sanya shi karshen shi mu'akhiratul rahal karshen sirdin nashi wa kana bayan sirdin kenan wa kana ibnu umar yaf'aluhu ibnu umar ma haka yake aikatawa Allah ya rarda shi ar-rahila ana ambata shi akan az-zakar wal unsa da mace da namiji duka ana kiran su da ar-rahila ko taguwa ce ko ba'ir ne ana kiran shi ar-rahila kamar yadda abun nan ya gabata arwaya ka annabi mali ajil zalika akan wannan ne bukhari sai ya kawo sai ya kuturtar da su da cewa akan al-ba'ir da raqumi fa innahu yaqau alaihi ma dan yana akuwa gare su su duka biyu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam na bujirar da taguwa shi yayi sallah zuwa gare ta dalili ne akan halaccin yin sutura da abun da zai tabbata ya tsaya guri ɗaya cikin dabbobi hanin ba zai gamu ba a cikin ba zai gamu ba da hanin da aka zo cikin cewa an yi hani sallah a cikin makwantar raqumma dan ma'adinul ibl gurin zaman su ne a gurin da suke shan ruwa amma kuma wannan ya dauko ta yi sallah ya bujirar da ita yi sallah a wajen ta wannan a wani guri daban ba a makwantar su ba hani kuma an yi hani ne gami a makwantar su kenan ba cin karo da juna tsakanin hadisan babu na 199 babu salati ila sarir baban da ke bayanin yin sallah a wajen gado babu hadisi na 508 haddathana usman ibn abi shayba dan uwan abubakar al-hafiz قال يكي تشهد سنا جرير ام منصور عن ابراهيم عن الاسود اسود بن يزيد انا عائشه قالت تكي تشوا عادت منا بالكلب والحمار كون ديدايتا مو ده كاري ده جكي تشي لقد معنى ده سكي تشوا صلاه تانا با ماتي تانا باتا صلاه ده كاري ده جكي شيني عائشه تكي تشي ما صحابي كونا ديدايتا مو ده كاري ده جكي لقد رايت لي متجعا على السرير ناغا كاينا انا كشين غدا ا cikin a wannan abu sa gado fayyi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo fa yatawassadu sarir sai ya shiga tsakiyar gadan ya sa gadan tsakiyar shi fa yusalli sai ya yi sallah fa zakarahu fa akrahu an usannihahu tace sai nake kin in bujiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam usannihahu shine ata'arradu lahu in bujiro mishi duka wannan kalmomi ne kwanda mu ga muku karatun su mukaman nan da sauran shi yake ma mutun amfani zai ribace su fa an sallu tace sai in silale min kibali rijalayya ta wajen kafahun kabir jalayya sirri ta wajen kafahun gadan hatta an sallu min lihafi ya tace har sai na huta daga cikin bargona huta da hankali ba tare da yaji ba ma'ana a cikin gagado annabi nan ya sa gabanta yana sallah haka gagado ya sanya shi gaba yana sallah ita kuma tana busa in tace ta taso ta huta sauka kawai ta huta zan ta bujuro ta gaban sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to tace sai in silale ta karkashin kafahun garo ta biyo ta haka sai ta huto ta hutatta da bata bu ta gaban sallar annabi alaihi salatu wassalam shine take nihi wannan hadisi kenan al-imam al-isma'ili da ya kawo wannan hadisin yace wannan hadisin salla ne a kan gado ba wajen gado ba idan bukhari yana nihin hadisin a'amash wanda muslim ya rawaito daga masruqu daga aisha yusalli wa sariru bainahu wa bainal qibla annabi yana salla tsakanin shi gado yana tsakanin shi da al-qibla yace wa qad awradahu al-bukhari bukhari ya kawo shi cikin al-istizan wannan ana yana iya shiga amma yace wannan hadisin yaje isma'ili akawa hujja da shi akan cewa as-salatu ila sariri wannan hadisin ba zai shiga ba sai dai wancan hadisin da bukhari ya kawo cikin kitabul istizan wannan za a yarda shi amma yace wannan salla ne ala sariri abu sa gado ba ila sarir ba wannan i'tirad na al-imam al-hafiz al-isma'ili kenan kuma a cikin shi akwai halaccin yin sallah ala sarir a kan gado na gaba fihi dilala ala anna al-mar'a la taqdabu as-salah a cikin shi akwai dalili akan cewa mace bata yanke sallah dan tana gabanta dan saboda hutar Aisha da ta huta daga cikin bargonta har ta buta gaban Annabi alaihi salatu wasalam tana gaban shi lokacin da ya bude sallah ya gabata kuma bai sa ba sallah aka ce sallah ta yanke babu na dari daidai babun ya ruddul musalli man marra bayna yadai baban da ke bayanin cewa mai sallah ya mai da duwan da ya biyo ta gaban shi zai wuce warad ibn umar fi tashahhud wa fil ka'aba ibn umar ya mai da wani da biyo ta gaban sallar shi yana cikin tahiyya a cikin ka'aba wa qala yake cewa in aba illa an tuqatilahu faqatilhu in ya kiya sai ka fada da shi kai fada da shi kenan nan gurin bukhari ya kawo wannan asar din ya nuna mana cewa aikin abdullahi dan umar akan gusa wani mutum da yazo zai bi ta gaban sallar shi kuma yana cikin tahiyya wanda yake nuna cewa ya tahi akan wannan hadisin sai ka hadisi na 509 haddathana abu ma'amar haddathana abdul waris haddathana yunus an humayd ibn hilal an abi salih anna aba sa'id qala aba sa'id yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa haddathana adam ibn abi iyas qala haddathana sulaiman ibn al-mughira qala haddathana humayd ibn hilal al-adawi qala haddathana abu salih as-samman qala ra'aytu aba sa'id al-khudri naga abu sa'id al-khudri fi yawm jumu'a a ranar juma'a yusalli ila shay'in yana sallah zuwa ga wani abu ya suturuhu minan nas wanda zai suturce shi ga mutane yana sallah shi amma ya sanya sutura yace fa arada shabun min bani abi mu'ayd sai wani sarmayi daga cikin bani abi mu'ayd an yaji ta zabaina idai yake so ya bi ta gaban shi ya wuce ta gaban shi yake ta fa dafa'a abu sa'id fi sadrihi abu sa'id ya tunkude shi ta kirjin shi kama gaban shi ya ture shi haka fa nazara shabu sai wannan sarmayi ya dudduba falam yajid masagan bai samu gurin wucewa ba yalwatacce illa bayna yadayhi sai ta gaban shi fa'ada sai ya komo liyajtaza ya bude ta nan kin ya wuce babu ta yanda zai biya wuce fadafa'ahu abu sa'id ashadd min al-ula sai abu sa'id ya tunkude shi ta kudar da tahi ta farko fanala min abi sa'id sai ya ji ciwo gami da abun nan da abu sa'id ya mushi kamar yadda muka yi bayani can asrar na amfani da kalmomin larabci kamar yanzu kun ga yanzu nan misali ne danala da kuma nan gurin yake cewa ya ta zannan bai da matsala da masagan wannan masaga shine wannan jin dadin hadiya abin yana wucewa ya wuce da dadi a makoshi masaga to kuma na akai amfani da shi da wajen wucewa kawai kenan yanzu ka dauke shi a matsayin abin da ka san shi a masaga kawai na hadiya wannan sai ya bata ma'ana haka nan shi ma nalakin wannan in ka dauka ce irin nan lantana lubira ne nala samun abu sai zamana ma'ana ta bace gaba daya fanala min abi sa'id sai yi ciwo gami da abin da abu sa'id ya mushi summa dakhala ala marwan ya shigo wajen marwan fashaka ilaihi maliki min abi sa'id ya kai kuka zuwa ga abin da ya gami da shi na abu sa'id ya kai kuka zuwa ga shugaba kenan wa dakhala abu sa'id khalfahu ala marwan yana hadi sai ga abu sa'id bayan shi ya shigo shi ma wajen marwan faqala sai yake ce mishi malaka wal ibn akhika ya aba sa'id ni ya gama ka da kai da dan uwanka ya aba sa'id qala sai yake cewa sami'tu annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani magana da zai fada kawai hadisi zai ka mishi iza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan dayan ku yayi sallah zuwa ga wani abu da zai sanya shi sutura sanya mishi sutura ga mutane fa arada ahadun sai wani yake so an yaji tazabaina idai ya bi ta gaban shi faliya da fa'ahu ya tunkude shi fa in aba idan ya kiya fali qatiluhu to yayi fada da shi fa inna ma huwa shaytan dan shi shaytan ne kenan abinda ya aikata aiki yayi da hadisin annabi alaihi salatu wassalam duk da sarmayin nan ya ji zahi ana fadin haka kuma an kawo hadisi da sarmayin da shugaban magana ta mutu babu zancen bai da wani ja kuma ina magana ja tun daga shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada abin kuma aiki yayi da hadisin annabi hadisin ya zama gama gari ne ga dukkan wani abin da mutum zai sanya sutura min jamadin wa hayawan na abu wanda yake sandarare da dabba an kasa sai abinda wahani ya zo game da a fuskance shi kamar abin da ya kasance wani gumki ne an kafa shi ka sanya shi sutura wannan an yi hani game da gare shi wanda malaman fiqhu sun ambace shi wanda wannan shine mazhabin hanafiya da malikiya da zahiriya da a wajen da abin da yake zahiri kai wajen shafi'iya da malaman hanbaliya ma ga baki dai kamar da ke cikin littafin al-mubasud da al-hidayah da sharhu fatahul qadir sai suka sanya togaciya sai suka sanya togaciya abin da ya kasance yankakke ne ba ma abucin rai bane ma'ana hanin sallah gami da abin da ya kasance gumiki sai in yankakke ne ba ma abucin rai bane shi ana iya yin wannan da shi kamar da ke cikin albayanu wa tahsil na ibn rushd al-lijad ibn rushd kakan shi yake da albayanu wa tahsil malamin malikiya ne jikan kuma shi yake da bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai zamanan naka na jikan yayi shahara gami da naka kan kamar da Ibn Taymiyyah shi yake da rubuce-rubuce masu yawa amma yana da kakan shi ne Majduddin Ibn Taymiyyah asalin sunan da aka samu shi na kakan shi ne wanda shi yake da Al-Muntaka yake da Littahi Al-Muntaka kakan Ibn Taymiyyah wanda asalin sunan shi ne aka samu shi su sun tahi akan wannan wa karihahu Malik fil mar'a Malik ya ce makaruhi ne a wajen abun nan a wajen mace a sanya ta ta zamana a matsayin sutura kamar da ke cikin masail na Abdullah dan Imam Ahmad da Muguni na Ibn Qudama da Sharhul Kabir da Kashaful Kina mutawalli yake cewa walau yasturu bi adamiyin hawayan da a ce mutun ya sanya sutura da dan adam ko kuma wata dabba ba a so haka ba bai kamata ba dan saboda yayi zai yi kama da masu bautar gumiki Shafi'i a cikin buwai yake cewa mutun kada ya sanya sutura da mace ko da dabba amma a faɗa shi da yake cewa da mace yace dan saboda shigulin zuciya zai ta dauki wannan kinshi khadir kinshi kamar da yake cikin al-muntaka sharhil muwatta na al-imam al-baji Allah mushi rahama yace amma dabba abi ya gabata akan ya gabata a cikin baban da ya gabata Shafi'i mai yiwa Allah mushi rahama wannan bai isar hadisin bai isar mushi ba kuma hadisi ne sahihi wanda bai cin karo da juna ma'ana Shafi'i da ya hana cewa hatta da dabba mai yiwa hadisin da ya gabata bai kai mushi ba yace fa sunnatu an yaj'alu ha muqabilu yaminihi aw shimalihi a sunna ta sutura shine mutun ya sanya ta ta dama shi kadan ko ta hagu mikin shi kadan wala yasmudu lahu kada tunkare ta yasa ta gaban shi dan kauce ma irin wannan kamanceceniya da masu bautar gumiki na gaba yace wannan wanda bai yi sakaki bane gami da sutura ko kuma yayi nesa da ita daidai gurgurdan da shari'a ta sa kamar idan ka yi sakaki baka sa sutura ba mutun yazo zai wuce baka da ikon ka tunkude shi sai in ka sa sutura in ka sa sutura wannan shi kai kaida yazo zai bi ta gabanta amma in baka sa sutura ba baka da yancin ka tunkude shi kai ka karye dokar da farko yace kuma idan ya kasance fa in farada uta ba'ada anha idan yayi sakaki ko kuma yayi nesa da suturar shi wani yazo ya bi ta gaban shi wannan shi ma babu karhancin bi ta gaban shi kuma ba zai tunkude shi ba saboda shi yayi takasiri ba mai bin gaban shi ba yace bai halitta ba ga mai sallah kuma yace zai yi tahiyya yayi tarra mutane ya tunkude shi abinda ake nihi da muqatala anan shine mutun ya tunkude shi tunkuda da tahi ta farko kamar yadda Shafi'i yayi nuni a wannan a farko a cikin hadisin akwai dalili akan cewa fitna fiddin yutluqu alaihi wala hajara fihi dukkan wanda aka fitine shi a cikin addini zai kawo fitina to za a yi maganin shi kuma babu cewa an yi mishi lahi gashi wannan addini shine zai rage mishi ladan sallar shi amma dai tunkude shi da aka je wajen wannan Marwan bai ce ba ai baka kyauta mishi ba kuma aiki kadan bai bata sallah dan saboda gashi yayi dan aiki kadan amma bai bata tabbatar maslahar sallar ce kamar yadda malamai suke nuni da wannan bayani akan wannan yace da a ce mutun jaza baina yadayhi wa adrakahu fa fi raddihi qawlan li ahli al-ilm da a ce mutunan ya riga ya wuce ba ganshi ba har ya dan wuce ka ganshi to ka kamo shi ka maido shi da ƙarfi malamai sun yi magana biyu akan cewa ka kamo shi ka maido shi ibnu mas'ud da salim da hasan suka tahi akan cewa ka maido shi Shafi'i yace ba zaka sha'abi ka yace ba zaka maido shi ba dan saboda maido shin kuma bi gaban ka ne na sallah haso biyu yace wala wajha lahu ba mu ga wannan magana ba ita ce magana ta Malik da Sauri da Imam Ishaq kamar yadda ke cikin An-Nawadir wa Ziyadat litahin abun nan al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani sahibul risala babu na 101 babu ismul marri baina yadayil musalli baban da ke bayanin zunubin wanda zai zo yace ya wuce ta gaban mai sallah Bukhari a hadisi na 510 daidai yake cewa haddathana Abdullah ibn Yunus ibn Yusuf akhbarana Malik an Abin Nadar maula Umar ibn Ubaydullah an Busr ibn Sa'id anna Zaid ibn Khalid arsalahu Zaid ibn Khalid ya aika shi ila Abi Juhami zuwa ga Abi Juhami yasaluhu yana tambaye shi ma za sami amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fil mar bayna yadayil musalli gami da mai wucewa gaban mai sallah faqala abu juhami sai abu juhami yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya alamul marru bayna yadayil musallida ace mai bin gaban mai sallah ya san ma za alaihi miki akan shi yace ma za alaihi min al-ism aw turwa yadda ina ga zan mutar daga nan gaba abinda ke kanshi na zulubi lakana an yi kifa 40 da ace ya tsaya 40 khairul lahu shehi mishi al-khair min an yumurra bayna yadai akan ya bi ta gaban shi qala abu nadar abu nada mai ruwaya yake cewa la adri ban sani ba a qala 40 yawman shi kwana 40 yace aw shaharan ko kuma wata aw sana ko kuma shekara yace wannan bai sani ba yake nuna mana amanar su a wajen bada hadisi kamar yadda suka ji shi yace malamai suka ce wannan shakku daga abi nadar yake amma bazzar al-hafiz al-bazzar Allah mishi rahama ya bayyana cewa 40 kharifan shekara 40 kenan wannan 40 kin an hade ta cewa shekara 40 ta zo a cikin musnad al-bazzar na wanda al-imam al-haisumi yace ruwaya ce kyakkyawa mai inganci wanda ta bayyana abinda ake nihi shine shekara 40 kenan zinubun mai karhi ne yace lakana to kuma yace ibnu abi shayba da ibnu hibban sun kawo daga hadisin abi hurayke cewa lakana an yaqifa 100 amin khairul lahu da ya tsaya shekara 100 ya hiye mishi alheri gami da ya wuce can an ambaci 40 na ambaci 100 da hawu yake cewa Allah ji kanshi yace hadisin abi juham shi yazo daga karshe wa aulal ashiya wa anna zunna billahi ta'ala aziyadatu fil wa'idil asir mar illa takhfif yace abin da yake kyautata gami da Allah shine cewa duk ruwaya duka sun inganta shekara 100 da shekara 40 yace abin da zan mu dauka cewa Allah da farko ya kawo wa'idi mai karhi cewa shekara 100 kuma rahamar shi sai ta sa maido cewa shekara 40 bazan mumuna nama Allah zato ba cewa 40 kin ya fada daga baya kuma ya kara ya saba al'adar Allah ta rahama da rangwame inji al-imam at-tahawi a cikin mushkilul asar ka abul ahbar yake cewa kamar yadda muke yin sunan littafin mushkilul asar dukkan hadisi masu matsala masu wanda zai iza ba a iya fahimtar su ma mushkilul hadis da mukhtalifal hadis da hawiye dauke su yayi warware su yayi bayani akan su mujallad 15 ka abul ahbar yake cewa kana an yuksaba bihi khairu min an yamurra bayna yadai a kishife kasa ai girgiza kasa ya fada da hiya ga cewa ya hiye mishi alheri da abuda da ya bi ta gaban mai sallah kuma ruwaya kyakkyawa daga abu nu'aym cikin wannan hilyatul awliya na gaba yace hadisin yana nuni akan zunubin wanda zai bi ba tare da ya san hanin ba yayi ya aikata abin ba da gangan ya aikata in ya sani amma yace da a ce bai sani ba to wannan babu zunubi akan shi me yasa idan annabi ya ce law ya alam da a ce ya sani kenan in bai sani ba kin babu wannan zunubin akan shi da yace maza alaihi min al-ism haka ya tabbata a ruwaya abi zar daga abil haisam a cikin sahih bukhari wanda shaykhuna ala'uddin al-mughlaqaya haka ya tahi akan sharhin shi cewa maza alaihi min al-ism a cikin ruwaya ta bukhari a cikin hadisin akwai bayanin cewa dalabul ilmi neman ilimi dan an tura zuwa ga abi juhaim kuma da halaccin istinaba akan shi baka san wani abu ka tura cewa wani je tambaye mini malam menene hukuncin kaza me hukuncin kaza ya halitta ba he an ce ba kai da kanka zakka tahi ko malamai suna iya dokan ilimi bangaren su zuwa ga bangare wannan bai da ilimin kaza ya nema wajen wancan wani duk da sa'an nuni a wajen ilimi yace mun dauki wannan a cikin wannan hadisi dan sahabi ne ga sahabi wanda yake nuna mana duk ilimi inda za a yi shi dan Allah babu tsoron wannan babu cewa ina jin kunya a ce ni kamar ni ina tambayewa ne in ka ga ana kawo wannan akai ana tsayawa su a rai to babu Allah a gaba inda har Allah ake ma babu zancen cewa wani kamar wani zan tsaya ina neman a gama ina neman ilimi wajen wani yace takaitawa akan mutun yana da ikon ya nema wajen babba ya nema a wajen karamin shi ma ba lahi bane babu na 102 babu istiqbalir rajuli sahibahu aw ghayruhu fi salatihi wa huwa yusalli baban da ke bayanin mutun ya fuskanci abokin shi ko kuma wanin shi a cikin shi kuma yana cikin sallah yace wa kariha usman yaqi an yustaqbala ar-rajulu wa huwa yusalli a fuskanci mutun yana sallah yace wa inna ma haza izastagala bihi wannan idan ya shagalta da shi ne fa amma izalimin yastagil idan bai shagalta ba faqad qala zaid ibn sabit yana cewa ma balaitu ban kula ba innar rajul la yaqda salatar rajul mutum ba zai yanki sallar wani ba hadisi na 100 ba a fahimce su ba mun shiga sharhin za a gane me suke nihi hadisi na 211 haddathana isma'il ibn khalil haddathana ali ibn mushir an al-a'mash an muslim ya an ibn subay ka gani dai hudda wa mushaku akwai muslim ibn ibrahim wanda mai yawa ne yana da yawa cikin bukhari sai dai shi tabakar shi malamin bukhari ne kai tsaye yake ruwaya daga gare shi da nan aka rawaito daga Muslim ibn Subay sai aka yi wannan aka ce shine Ibn Subay idan kaka cakuda an masaruq daga masaruq ibn al-Ajda daga Aisha annahu zikira indaha cewa an ambata a wajenta ma ya kadau salata mike yanke sallah fa qalu sai suka ce ya kadau ala kalbu kare yana yanke sallah wal himaru da jeki wal mar'atu da mace fa qala sai take cewa laqad ja'altumuna kilaban kenan kun maida mu karnuka laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wa inni labainahu wa bainal qibla ni ina tsakanin shi da al-qibla wa ana mutajiatun ala sarir ina kwance a bisa gado fatakuni liyal haja hamma ya kasance ina da wata bukata ta fa akrahu an astaqbilahu sai nake kin fuskanto shi fa an sallu insilalan sai insilale silalewa kenan kaga wannan yake nuna mana cewa fuskantar da al-Imam al-Bukhari yake nihi mai salla ai an ce ka biyo ta gaban shi haka shi wannan an hana to kuma gashi shi yana sallar shi ka fuskanto haka ka nuho shi shi kuma ya hanin ya shahe shi ko bai shahe shi ba shine Bukhari kulla baban akai ya kawo asar kinnan da wannan hadisin take cewa sai in kin fuskance shi daga A'ama shi yake cewa daga Ibrahim daga Aswad daga Aisha kwatan kwacin wannan a cikin kitabu salat daga na Abi Nu'aym da sanadin shi cewa Umar ya bugi wasu mutane guda biyu wanda suke fuskanta ya dayan ya fuskanci daya yana sallah shi kuma ya fuskanto shi yana yawa wajen shi gittawa daban fuskantawa daban shi gaba da gaba ne Sa'id ibn Musayyib ya ki mutun ya fuskanto gaban wani yana sallah shi kuma yana zance daga Sa'id ibn Jubair yake cewa kanu yake cewa iza kanu yaskuruna Allah fala ba'as in sura yin zikirin Allah ne babu lahidan suna gabanka ma'ana babu lahi ya su kasance a gaban masallaci wasu daga cikin malamai suka tai akan cewa mutun yana yin sutura da mutun idan ya a cikin sallar shi kamar ka sa mutun a matsayin sutura dan hadisin wannan Aisha tana busa gado kuma tana gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suke hujja na Khaida Qatada yake cewa zakai sutura da shi in azamne yake kamar dake cikin musannafin Ibn Abi Shayba daga Hassan yake cewa annahu yasturuhu wa lam yastaridu al-julus cewa zaka sa mutun ya zama na suturarka babu sharadin cewa sai azamne yake ko kuma cewa sai ya baka baya ko yana tsaye ko yana fuskantar ka ko yana dabara duka dai kana iya yin sutura da shi amma mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa makaruhi ne ka fuskance shi gaba da gaba dan zaka shagaltar da shi Nafi'u yake cewa Ibn Umar ya kasance idan bai samu gurin da zai salla ba zuwa ga gimshikin masallaci sai ya ce ma Nafi'u juya mini bayan ka in yi sutura da kai sai ya juya bayan shi yayi sutura da shi kamar yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba wa huwa qaulu Malik ita ce maganar Malik wanda ashhabu ya rawaito yake cewa la ba'sa an yusalli ila zahar rajulin Malik yace babu lahi mutun yayi sallah a bayan wani ya baka baya kai sallah amma ka fuskance shi wannan sun ce makaruhi ne fa au ma ila fa yace fa amma ila janbihi fala amma ya juya ya kalle ka ta gehe ya kalle gehe ta bangaren shi ya baka nan wajen ko kuma nan wajen yace wannan kuma ba aso ba Malik ya sassauta abin a cikin ruwayan Nafi'u kamar yadda ke cikin An-Nawadir wa Ziyadat da Mawahibul Jarir sharh Muktasar Khalid amma malaman Kufa an ce malaman Kufa kawai wannan mazhabin Abu Hanifa da Sauri da Auza'i sun halitta sallah a bayan masu zance ga wasu mutane ne suna zance suna hira suka zo bayan su kamar da su sune sutarakka Ibn Mas'ud ya karhanta shi ne ga mai askari ya kawo bayanin karhancin Malikiya a cikin wannan sha'anin daga Ibn Umar yake cewa kana la yastaqbilu man yatakallama illa yawmal juma'a yace bayya fuskantar wanda suke zance yayi sutura da su sai ranar juma'a ne dan saboda ranan jama'a da kai diya ba zai yi bai kauce ma wannan Ibn Sirin ne yake cewa la yakunu rajulu suturatan lil musalli mutun kada ya zama shine suturan mai sallah mutun ba zai sa mutun sutura ba kamar yadda wannan kinshi yana cikin asar kinshi yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba hadisin da zai zo cikin baban na gaba barcin Aisha tsakanin al-Qibla wannan hujja ne akan halaccin haka dan ta kasance tsakanin ta da Annabi alaihi salatu wasalam to namiji ya kasance haka nan min babu aula duk da ita mace ce wanda yake a fuskanci mutun dan saboda suna ganin in ka fuskance shi gaba da gaba kana kallon shi yana kallon ka kai sutura da shi zai shagaltar da kai a cikin sallarka shi yasa aka kin sallah zuwa ga kuri na masu zance da wanda sun shagalta daga Malik yake cewa la yusalli ilal mutahalliqin kada mutun yayi sallah wajen wanda sun yi kuri suna hira dan bangaren sa ya fuskanci bangare yace wa arju an yakuna wasi'an ina kaunar abin ya kasance mai yalwa ne kamar yadda ke cikin muwaddah haka ya ambata al-Imam Malik yace wa atarad ibn al-munayyir ya bujiro ma bukhari yake cewa tarjamatu la tadabiqul hadis tarjama bata dace da hadisin ba lakin zaka alal maqsud min babi aula yace da a ce akan maqsudi ne da sai zama ne min babi aula wa illa me kun fihi tasirihim bi annaha kanat mustaqbila fa la allaha kanat min harfa aw mustadbira yace tana yi wa ainan gurin ana zancan cewa Bukhari ya kulla baban cewa mutun ya kasance ya fuskanci mutun gaba da gaba kuma yayi sutura da shi ya kawo hadisin Aisha tana salla annabi yana salla tana busa gado to Ibn al-Munayyir yake cewa wannan ba zai zama hujja ba da Bukhari da kawo dan Aisha tana kwance mu san ba cewa gaban ta tana kallon annabi ko baya ta bashi ko kuma tana kwancin ta haka ba a sani ba kenan ba zai zama hujja ba akan wannan kuma sani ba kamar yadda ya kawo a cikin al-mutawari ala abwabil bukhari ibn al-munayyir ba ibn al-munayyir bini akwai yayan shi yake da sharhin sahih al-bukhari kanan kuma shi yake da al-mutawari ala abwabil bukhari to shi ya kawo wannan a cikin kawai shi aikin shi kullu alaka tsakanin hadisan bukhari da babu ba ruwan shi da sharhin hadisi kawai kullu alaka tsakanin babi da babi tsakanin hadisi da hadisi kamar yadda sauran malamai suka ibn rushayd ne fi riyayi yace amma wa fihi nazar wannan itiradin da imam bukhari akwai nazari a ciki dan ruwaya ta bayyana kirara aisha ta ce ka itiradul janaza ina bujira gaban annabi kamar yadda bujanaza janaiza take bujiro ma mai salla kamar yadda yake cikin salla babu salatu alal firash ya gabata can baya alafazin isma'ili yake cewa wa ana mu'taridatun amamahu fil qibla na bujiro gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan al-qibla kenan wannan kyarara mahallu shahiri ya huto ba za a ma bukhari ba itiradi isma'ili nan kariya ya ba ma bukhari ba ba wannan ba tuja baya ba ibn al-munayyir yayi itiradi shi kuma yayi nuni akan cewa wannan tarjuma ta yi daidai da baban dan ruwaya kuma mu ga sani cewa ilimi babu mantuwa da kuskure da wahami bai kubuta ga kowa gashi babban malami ne ibn al-munayyir amma ya manta da can baya ta faɗi cewa ana mu'taridun bainahu ka atiradul janaza ina bujira a gaban annabi alayhi salatu wasalam kai yadda janaiza take bujirawa kenan anan gurin zuhuli ne daga fara ta ibn al-munayyir Allah mishi rahama da shi sauran malamai gabaki daya wannan akwai ibn abdul bar mai sharhin muwatta at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asa Allah ji kanshi da gafara da yazo hadisin dake bayani akan atfalil muslimin diyan muslimi da diyan mushrikai kai miye makoman su sun mutu suna kanana da yazo sharhin hadisin nan bayan ya kawo maganganu da dama ya kai littahi abin da sai yake cewa duka wannan abubuwan da na kawo suna wani yana iya fahimtar wani abu daban wanda ba wannan ba kuma haka ilimi ya gada yace Allah mishi rahama a cikin at-tamhid yake cewa Allah madaukin sarki da gangan ya kadarta kowane bijimin malami wanda ake ji da shi kaga kurakure tare da shi dan ya nuna muku cewa buku isa ba littahin shi kadai yace kai zamana kamili kamilin littahi kamilalle wanda ba kuskure yace dan Allah ya nuna cewa littahin shi kadai yace ka kamala in an samu wani littahin da ace gaba ɗaya babu kuskure 100% kenan hai daidai da Qur'ani wanda Qur'ani kadai shi yake da wannan manya-manyan malamai kamar hadisin wannan su al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj wanda dutse ne a Harda Yahya ibn Ma'in su da makamantan su Malik ibn Anas Imam Malik ha da koyi tattawir dama wanda aka yi ilalul hadis wanda kurakuran su bibiya kurakuran wannan manya-manyan malaman kenan me yake duk da kadan ne in an kwatanta da abin da suka harda ce kadan ne amma dai Allah yana nuna mana cewa Allah madaukin sarki kamala babu sai ga littahin shi kadai shi ibn abdul bar Allah mushi rahama anan zan mu takaita abin da muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara okay wannan hadisin bai da sharhi babu na 203 babu salati khalfan na'im baban salla bayan mai barci na 512 haddathana musaddad haddathana yahya haddathana hisham haddathani abi ana aisha qalat kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqida annabi ya kasance alaihi salatu wassalam yana salla kuma ni ina barci mu'taridatun ala firashi ina bujire a bisashin hudashi tace fa iza arada an yutira idan yayi nihin yayi wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam ai qazani fa autartu sai intahi ta dani sai in yi wutiri tare da annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin yana nuni akan halaccin yin salla bayan mai barci inda wasu malamai sun ce makaruhi ne mutun yayi bayan mai barci da mai hira
sai mai sallah ya shagalta ko kuma yayi dariya sai sallar shi ma'ana yana iya wa shagalta yayi iska ko makamancin wannan kai dariya sallar ka tabaci wanda wannan duka Malik yake cewa mutum ba zai sallah zuwa ga mai barci ba sai in ya kasance akwai sutura tsakanin su ita ce magana Dawus Mujahid yake cewa ina yin sallah bayan wanda ke zamane in yi sallah bayan wanda ke zamane yahi burge ni gami da in yi sallah bayan wanda ya kwance yana barci amma yace maganar wanda suka halitta ita ce sunna wadda ta tabbatar gashi hadisi kyarara wanda magana ta gabata a cikin babu salatu alal firash baban sallah a busashin huda abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk kamar yadda muka faɗa yan uwa zuwa juma'a kawai darasin mu zai takaita akan juma'a kadai a cikin wannan gaba daya kuma abinda muka doka in mun cika alƙawali mun cika randevu mu yi sallah ana sati a cikin sati ko kwana daya lokacin da muka yi wajen malamin babu zancen sa dare sahe da yamma kuma kullun har alhamis da juma'a dama bani nake ta yabban da rana hawashi to yanzu duba da zurufi aka ce rana daya a sati ayi kokari a kiyaye lokacin da muka sa mana anhwanin mu ne fa gabaki daya kuma wanda zai anhwana da abin mafi girma babu kamar ku kenan mutum abin da zai anhwane kai kokarin babu abin da ya burge ni kamar a ce in za a yi karatu da ni za a fara ban taba yarda ba a fara bude majalisin karatu bannan ban san abin da za a fada bannan ba abin da muke bukata mutum ya yi kokari in muka yi sallah anan muna iya samun darasin mu na Bukhari mujallatatuhum mu guda uku amma mu yi dan darasin mu na mukama na ƴan mintunan mu goma ko makamancin haka amma muka yi sati daya ko biyu naga abun bai tafiya dole mu maida sun mu saba abun da muka dau alƙawali mu sauye tsarin koda abun zai bayi zuwa kasancewar ba haka ake so ba za a abun zai rage in naga wannan bai yiwa sai dai mu takaita na hadisin birak da mukama wanda wannan ko zai ba mu damar darimi da sunan Abi Dawud su rika yin tanawudi in an yi wannan satin kuma sai zama kenan darimi sai 14 ake yin shi Abu Dawud sai 14 wanda ba haka muke so ba darimi inda kullun zan mi so nake a bakan su kenan mu kare idan muqaddima muke bukata muna kare tar da yayi so kenan mun samu faraga Allah sa waje mu kiyaye akan wannan tsarin da muka yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk